shirin ya samu goyon bayan daukacin yan majalisar dokokin su 360 inda suka amince da a gaya wa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya janye batun hana shigowa da motoci ta iyakokin kasar. Honorable Abdullahi Balarabe Silani shine ya kawo kudirin dokar.
To wannan abin idan aka yi shi zaki gani duk lokacin da aka hana abinda mutane su suke so kuma suke yi kuma suna ganin suna bin shi bisa ka'ida. To an haka ana so yin bisa ka'ida za su yi kokari ba bisa ka'ida ba. Lokacin duk da suka yi yunkurin yin shi ba bisa ka'ida ba. To zaki ga za a samu matsaloli wanda zai kai ga arsa rayuwa. Wani lokaci arsa rayuwar masu yin wannan aiki mutane a talakawa, wani lokaci kuma arsa rayuwar su kansu jami'an tsaro. Amma nan maimakon a samu karin tsaro to an samu raguwar tsaro domin zai kawo rikici wanda zai sa aita samun salwantar rayuka da dukiyoyi na jama'a. Don haka ko alama wannan ba zai taimaka ba wajen ƙara bunƙasa tsaro, face zai ƙara haɓaka rashin tsaro a wannan ƙasa, misali a arewaci maso gabas da kuma abinda muke shi a Niger Delta. In aka yi wannan to gaba ɗaya rikici zai ƙara tashi duka waɗannan bodojin tsakanin masu ƙoƙarin shigowa da motocin nan da waɗanda ke hanawa.
Shi ma ɗan majalisa mai wakiltar jama'are itas da ɗau daga jihar Bauchi Isa Hassan Muhammad jama'are ya ce a sassauta hanyar shigowa da motocin domin masu ƙaramin ƙarfi.
Muna so da a sassauta mutanen mu da manya aka kare masu karamin karfi ya za su yi motoci a sake cewa za a shigo da shi ne ta teku kawai ta Lagos, saboda Allah waye yake da daman zuwa shigowa da motoci daga America ko kuma daga kasan Europe in ba masu karfi ba. Da haka wannan hanya ce ga a sassauta da ita a rinka shigowa da motoci ta border ta hanyar gaskiya din yan customs da su aikin su a shigo da motoci ta border zai sauka mutanen mu su ma samu abun shiga.
Amma kun ji ne shugaban hukumar custom na kasa Hamid Ali yace daga ranar 1 ga watan Janairu na sabon shekara ne gwamnati zai hana shigowa da motoci ta iyakokin kasar bisa hujjar cewa an fi samun kudaden shiga idan za a bi ta ruwa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.